Yaya yanayin annobar corona yake a hali yanzu a nan Maradi?
La situation actuelle de la pandémie.
Yanayin annobar cutar coronavirus a yanzu kai hin ya sassauta. Don ko tun ranar 19 ga watan January 2022 ranar da muka kididdige halin kamuwa na karshe ba a sake samun karuwa ba ta wannan fannin. Kenan hakan na nuna a fuskar ja ana iya cewa annobar ta sassauta.
Tun lokacin da annobar ta bulla mutane nawa ne suka kamu a jihar Maradi?
Maradi a registry.
Maradi an kididdige halayen kamuwa da cutar coronavirus 100 da gwaji ya tabbatar. A cikin halayen nan 100 mutum 9 suka rasu. Kuma dukkan cibiyoyin da ke cikin jihar kowane akalla ya kididdige yanayin halin kamuwa da cutar daya banda gundumar Meye.
Exception du département de Meye.
Bai dade ba an doki matakai domin saukaka wasu matakan kariya. Me zaka iya cewa?
Par rapport à l'allègement
ta fuskar sassaucin matakan gandagari abunda za iya ce shine kamar yanda na fada gaskiya yanayin allobar koda ta fuskar kasa ana ganin sassaucin kuma ganin bazuwar kwayar cutar ya zan a karkara a yanki da ma a fuskar kasa da kasa hakika ana ganin sassaucin har ma ga bulluwar sabbin halayen kamuwa kenan hade da dukkan ayyukan da aka yi musamman shaushawa hakan ya sa mahukuntan kiwon lafiya suka shawarta ma gwamnati da ya diba waɗannan matakan gandagari na kariya don baiwa ƴan kasa damar su yi kai da kawowar su cikin kasa har ma zuwa kasa shawaji kamar misali ga masu balaguro ta fannin gwaje-gwajen da aka tilasa akwai wa'adin da aka rage can farko misali masu zuwa ta jirgin sama kwana 5 ne na sa ido ake musu daga bakin ranar da aka dau gwajin yanzu an maido shi kwana 3 kuma har wa yau an mutun yayi shaushawa ba a tilasa mashi gwajin an lalle wa'adin na yin shaushawar bai wuce wata 1 mako 4
amma 4 semana.